bari chikina asken chikin idona ki bani kauna na kama zuciya sai ke warki take
Sai ke warki take
farin ciki na askin cikin ido na